toujours, ils seront aussi les derniers.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya kuma da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daren yau Asabar 8 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. To idan an tsunduma cikin shirin namu na yanzu za a ji yadda mabiya addinin Kirista a Najeriya suke shirin gudanar da bikin Easter. Sannan za kuma a ji yadda hukumomi a kasar Ghana suke yunkurin karfafa tsaro a arewacin iyakar ta da Burkina Faso mai fama da matsalar ƴan ta'adda masu tsatsauran ra'ayin addinin musulunci. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma mu kawo muku nasiha daga malamai amma duk sai bayan an ji yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An kashe akalla mutane 74 a jihar Benue dake Najeriya a wasu harare biyu da ƴan bindiga suka kai a ƙarshen makon nan a cewar jami'an yankin da ƴan sanda a yau Asabar. Wannan dai shine rikici na baya-baya a yankin dake yawan fama da tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. Tashin hankula sun ƙaru a cikin ƴan shekarun nan. Yayin da karuwar yawan jama'a ke kawo faɗaɗa wuraren da aka keɓe don noma, lamarin da ya sa babu filayen kiwo sosai don makiyaya. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Benue, Catherine Anene, ta ce an gano gawarwaki 28 a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke ƙaramar hukumar Ramban tsakanin yammacin jiya Juma'a zuwa safiyar yau Asabar. Nan take dai ba a san dalilin harin ba. Amma waɗanda suka shaida lamarin sun ce 'yan bindigar sun je wurin ne suka fara harbe-harbe tare da kashe mutane da yawa. Wannan dai yana zuwa ne bayan wani lamari na daban da ya faru a jihar a ranar Laraba a ƙauyen Umogidi da ke ƙaramar hukumar Odugbo, lokacin da wasu da ake zargin makiyaya ne suka kashe mazauna ƙauyen a wajen wani taron jana'iza, abinda Bako Eji, shugaban ƙaramar hukumar Otuko, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan. Wasu sabbin takardun sirri da suka ba da dalla-dallan bayanan tsaron ƙasa na Amurka daga Ukraine zuwa gabas ta tsakiya zuwa China sun bayyana a shafukan sada zumunta a cewar jaridar New York Times. Ta yiwu Rasha ko wasu masu goyon bayan Rasha ne suka fitar da wasu takardun bayanan sirri na sojan Amurka da yawa da aka wallafa a shafukan sada zumunta a baya da suka nuna bayanan da aka sauya da hoton takardun bayanai akan yakin Ukraine da aka ɗauka ba hukumace ba tsawon wata guda, abinda wasu jami'a Amurka uku suka fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan a jiya Juma'a. Ga dukkan alama bayanan sun rage yawan sojojin Rasha da suka mutu a cewar jami'an na Amurka. Suka kara da cewa ba hukumace ba aka fadda bayanan, kuma sun bambanta da bincike akan takardun da suka bulla da ake yi. Takardun sun kuma bayyana cewa Amurka ta zuzuta alƙalaman mace-macen da aka samu a yakin Ukraine. Shugabannin Ukraine sun gudanar da wani taro a jiya Juma'a a shalkwatar rundunar kolin sojan ƙasar don tattaunawa akan batun bullar takardun da ke kunshe da shirye-shiryen Amurka da rundunar NATO na taimakawa ƙasar wajen yaƙi da Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya halarci taron amma bai ambaci batun bullar bayanan ba. Rahotanni sun bayyana cewa an wallafa bayanan sojan ne a shafukan sada zumunta a cewar jaridar New York Times. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar wakilan Amurka Michael McCaul ya faɗi cewa Amurka za ta taimaka wajen bayar da horo ga sojojin Taiwan da kuma hanzarta kai makamai ƙasar, yayin da China ta fara atisayen soja na kwanaki uku a kewayen tsibirin mai cin gashin kansa. Da yake jawabi a wata liyafar cin abinci a birnin Taipei, McCall ya bayyana goyen bayan Amurka ga Taiwan. Ya ce, na sanya hannu kan kai makama, kuma muna yin duk abin da ya dace don hanzarta kai su. Zaman lafiya ta hanyar nuna karfi abu ne na zahiri. Shi yasa akwai bukatar mu karfafa Taiwan. McCall ya ce hanya ɗaya da za a hanzarta kai makamai Taiwan ita ce a duba babbar barazana da kuma hadarin da ke tattare da lamarin da kuma sake tsara jigilar dukkan makaman. A halin da ake ciki, a yau Asabar China ta faɗi cewa ta fara atisayen soja na kwanaki uku a kusa da Taiwan, wani mataki da ake kallo a matsayin mai da martani akan ganawar da shugabar Taiwan ta yi da shugaban majalisar dokokin Amurka Kevin McCarthy a kwanan nan a jihar California. A cikin wata sanarwa da ta fitar, rundunar sojan China ta bayyana cewa an fara atisayen sintiri na shirin yaki da kuma wani atisaye na haɗin gwiwa mai lakabin Joint Sword a kewayen yankin Taiwan kamar yadda aka tsara. Ta ƙara da cewa wannan na zaman babban kashedi akan tunanin yin katsalanda daga dakarun ƴan awaren Taiwan da kuma na ƙetare. Atisayen na da mahimmanci don kare China da ikonta a cewar sojojin. A yau Asabar, ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗi cewa an gano wasu jiragen ruwan yaƙi na ƙasar China guda 8 da jiragen sama na yaƙi guda 42 a kewayen tsibirin. Kuma wasu daga cikin jiragen da aka tura sun ƙetare layin da aka shata a mashigin tekun wanda ya raba tsibirin da ɗayan ɓangaren.
Reda Maryam Dora da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Yayin da mabiya addinin Krista a faɗin duniya suka fara gudanar da bukukuwan Easter gabanin ranar ta Easter, wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji a Jos, babban birnin jihar Plateau, ta yi nazari akan mahimmancin abubuwan da bikin na Easter ya kunsa wanda mabiya addinin za su iya koyi da su. Gar hoton nata.
Easter lokaci ne da mabiya addinin Krista suka kebe don tunawa da mutuwar Yesu Almasihu da tashinsa daga mutuwa don gafarar zunubai ga waɗanda suka yi imani da shi. A kowace shekara akan gudanar da bikin Easter tun daga ranar Juma'a zuwa Litinin don tunatarwa kan irin mutuwa da Yesu Kristi ya yi domin al'ummar duniya su tsira daga hallaka ta dindindin. Reverend Luca Christopher, shugaban majami'ar Church of Christ in Nations Kokin RCC kaga dama a garin Bauchi, yace Easter lokaci ne na nuna kauna da sadaukarwa kamar yadda Yesu Almasihu ya yi.
Easter lokaci ne mai muhimmanci a wurin mabiya addinin Krista, domin a lokacin Easter ne Yesu Almasihu, wanda Allah ya aiko shi ya zo domin ceto mu, ya cika ta aikin ceto wanda ya bada kansa, aka wahal da shi, aka mishi rauni har ma ya kai ga mutuwa domin zunubanmu. Akan wannan ne bayan kwana biyu na uku Allah ya tada shi domin tabbatar da nasara akan zunubi, nasara akan shedan, nasara akan kowane bangare na rayuwa. Akan wannan ne turban Kristanci ya tsaya. So lokacin Easter shine lokaci da Krista suna tabbatar da aikin alheri da Allah ya yi wa kowa wanda ya bada gaskiya kuma zai samu wannan ceto. So mu ma Krista muna bukata mu yi koyi da Yesu wajen yin kaunan kowa, ba sai Krista kadai ba, da musulmi da wanda bai da addini, duka muna bukata mu nuna musu kauna kamar da mu ma muka gada. Mu sadaukar da kanmu kuma domin ganin nasara da kuma ci gaban rayuwar waɗansu har ma da kasar mu Najeriya.
Ko menene ma'anar Easter ga mabiya addinin Krista?
Sunana Zabia Mark. Ma'anar Easter gare ni shine mutuwa da Yesu Almasihu ya yi a kan gicciye, kuma ya share daɗi mai sanani domina. Ma'anarsa shine mutuwan da ya yi da tashiwansa daga kabari, shi ya sa na sami ceto. Yau ina farin ciki, ina murna, ina ɗaya daga cikin ƴaƴan wanda ana kira ƴaƴan Yesu Almasihu, ina ɗaya daga ciki. Wannan aikin ceton da ya yi ya faranta mini rai.
Waɗanne darussa ne ake buƙatar koya da koyarwa lokacin Easter?
Sunana Numi Ibrahim. Matasa kamar ni ya kamata za su mai da hankali wajen sauraron darussa na gari daga malaman addini da kuma dabiya na gari daga iyaye a gida iyayen su su zama mutane masu kokarin yada zaman salama rayuwar zamantakewa wanda zai kawo ci gaba ma al'umma na yau da kullum a hali da kuma muke ciki na rashin tattalin arziki da ya fadi su ne su zama mutane masu hazaka na neman abun kansu ba su bar kansu yan siyasa suna yan kora suna neman su ci zarafin su ta wurin amfani da su don su da hankali ma al'umma ba
kafin bikin na Easter dai wasu dariku na addinin Krista kan yi azumi na kwana 40 Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to an gaida Zainab Babaji gwamnatin Ghana ta aike dakaru na musamman zuwa arewacin iyakar ta da Burkina Faso bayan da wasu yan bindiga suka harbi wani jami'in custom a wani gari da ke kan iyakar tare da kashe mutum guda wannan harin ya haifar da tsoro a zukatan mutane na yuwar cewa masu tsoron ra'ayin aqidar musulunci a Burkina Faso su yi kokarin tada tashin hankali a yankin ga fasarar rahoton Kent Mensa daga Accra a Ghana
wani rikicin kabilanci tsakanin kabilar Mampursi da Kusasi mai tarihin shekaru 40 a kan sarautar garin Bauku wanda yake da nisan sa'a daya daga iyakar Burkina Faso da Ghana yana da tsananta inda har ya kai ga yaki kamar yadda ake bada rahoton cewa cikin mayakan akwai sojojin haya rikicin da aka kiyasta cewa daga watan Disamban bara zuwa wannan wata na Afrilu sama da mutane 30 sun sheka lahira bisa bayanan hukumar ƴan sandan kasar lamarin da kwararru suka rashin tsaron da ake fama da shi akan iyakar da kuma ƴan fasakwabri dake yawan bin hanyar sun zama manyan barazana a yankin dake zaune lafiya a Ghana yayin da mayaka masu ikirarin Islama suke kokarin amfani da matsalar siyasar da ake fama da ita a Wagadugu wajen fadada ayyukan su a kasar yammacin Afirka dake gabar teku daga yankin Sahel Ahmadu Hamza shine magajin Bauku garin dake gaba da gabashin yankin iyakar na Ghana ya shaida wa muryar Amurka cewa yanayin rashin tsaro a wasu sassan iyakar abin damuwa ne.
The challenge we have is that there are a lot of loopholes where there could be a permanent post there. However, the government of Ghana, for one or two reasons, have not gotten there.
Yace kalubalen da muke fuskanta ita ce akwai gidin wadataccen tsaro a wurare da dama waɗanda ka iya zama na dindindin. To sai dai kuma bisa wasu dalilai da bamu fahimci ko menene ba, gwamnatin Ghana ta kasa ware wadataccen kuɗaɗen da ake buƙata. Domin tabbatar da cewa dakarun da ke sintiri akan iyakar sun ci gaba da kasancewa a wurin domin magance matsalar masu tsatsauran ra'ayin ba. Ya ce rikicin cikin gida gami da rashin zaman lafiyar da ake fama da shi a Burkina Faso matuƙa ya shafi tattalin arzikin garin da ya bunƙasa a baya, lamarin da ya sa matsalar rashin ayyukan yi ya daɗa kamari, kana ya daɗa jefa matasa a cikin haɗarin yiwuwar faɗawa hannun ƴan ta'addan domin aiki tare da su. Muhammad Ayariga yana daga cikin ƴan majalisar kasar wanda ke wakiltar gundumar Bauku kuma mamba a jam'iyyar adawa na National Democratic Congress NDC.
How could this talk about terrorism? You have a problem, you are not focusing your resources on it.
Ayarika ya ce idan za a yi magana a game da ta'addanci akwai matsalar da bamu mai da hankali a kan shi ba, kuma muna nuna halin ko in kula a kan rayukan al'ummar Boko da suke mutuwa. Hasali ma dai mun fi mai da hankali a kan batun yiwuwar shigowar 'yan ta'adda. Washin ana nufin cewa jami'an tsaron Ghana ba za su iya tsare wani ɗan ƙanƙanin yanki ba? Wannan ita ce babbar matsalar da ni nake dubawa. A yayin da gwamnatin Ghana take daɗa ƙoƙarin tabbatar da tsaro, ta daɗa aiki ƙarin dakaru zuwa Bauku domin tabbatar da ba da kariya. Babban daraktan cibiyar wanzar da zaman lafiya Jatike Adibsani ya ce ya zama wajibi jami'ai su mai da hankali wajen samar wa mazauna garin abubuwan more rayuwa domin tabbatar da cewa rayuwarsu ta inganta. Ghana ta yi sa'ar kaucewa hare-haren da aka alakanta su da harin masu tsatsauran ra'ayi a Burkina Faso. To sai dai kuma yanzu da Bauku yake ƙoƙarin zama cibiyar hare-haren tashe-tashen hankula a kan 'yan ƙasar musamman ma mata da yara. Hukumomin tsaro suna shan matsin lamba domin su tashi haikan wajen baiwa mazauna garin 1,404 kariya gami da tsare kan iyakarta.
Fasarar rahoton Kent Mensa kenan. Albarkacin wannan wata na Ramadan kuma ga Malam Sanusi Ahmad Kutama da nasiha.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum. Nini Sanusi Ahmad Kutama. Ubangiji yana cewa wa man yu'azzimu hurmatullahi fa huwa khairul lahu inda rabbi. Wa uhillat lakum al-an'amu illa ma yutli alaykum fajitanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur. zalik wa man azim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub Allah yana umurni da girmama alfarma ta ubangiji da kuma girmama kayan bautar Allah yana daga tsoron Allah da yake zuciyar mutum to saboda haka ya kamata ga mumini ya girmama alfarma ta wata Ramadan ya kiyaye daga sabawa Allah a cikin sa ya shagaltu da bautawa Allah a cikin sa kaman karatu alqur'ani da tasbihi da zikiri da salatin annabi Allah ya faɗa wa annabi Musa yace ni zan ba al'umar annabi Muhammadu haske guda biyu dan kar wasu duhu guda biyu su same su su cutar da su sai annabi Musa yace ya ubangiji waɗanne haskake ne guda biyu da zaka ba su sai ubangiji yace na ba hasken wata Ramadan da kuma hasken alqur'ani sai annabi Musa yace ya ubangiji waɗanne dufai ne guda biyu da za su cuce su sai ya ce duhun kabari da kuma duhun ranan tashin kiyama to sallallahu alazim
Allah ya tsare mu Allah ya saka da alkhairi malama sauraro wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga birnin Washington DC a kan mitoci 26-25-31 masu sauraro mu kuma za su iya wato a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa zango ta 102.5 zangon FM a duk lokacin da ake so kuma za a iya zuwa shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma kashirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin dambun masu sauraron mu kan abubuwan da suka shafi azumi kama daga ragowar bayanin da aka fara makon jiya kan goman ƙarshe zuwa ansoshi kan daren Lailatul Qadr da zakatul fitr makomar wanda yayi azumi bai yi zakkar ba da lokacin da ake bayar da ita da waɗanda suka cancanci a ba su zakkar daga ƙarshe kuma sai batun sallar Idi to idan dambun masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shi yar birnin tarayyar Najeriya Abuja wakilin malaman Bauchi kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin ku inda zai fara da ragowar bayani kan daren Lailatul Qadr
wato duk wata bukata in ka roka da kuma duk darajar da kake nema Allah ya daukaka maka ya baka lada in ka dace da daren Lailatul Qadr to khairum min alf shahr yafi ainihin watanni dubu wata dubu akalla ya kai shekara 83 da wasu kwanaki at least ko kuma a takaice a ce dai shekara 84 to me kake zato wanda Allah ya kaddara tun daga balagarsa wato ma'ana tun daga lokacin da shari'a ta hau kansa ya kai shekara 50 kafin ya koma ga Allah kuma Allah ya yi mishi baiwa duk shekara yana dacewa da daren Lailatul Qadr kai ko sau 10 ne kai ko sau 5 ne kai lissafi 83 kawai ma ba ma da hudun ba sau 5 nawa zai baka kaga kenan wato mu al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana baiwa shekarun mu ba sa da tsayi amma ayyukan mu suna da alkhairi fiye ma da al'ummomin da suka gabace mu yau idan ka hada shekara 80 ko 83 akalla sau 10 suna da yawa to kuma kai duka shekarun da kai a duniya ba su wuce shekaru ainihin wato 70 ko 80 din ba to sai gashi aka ƙara baka ladan wanda ya shekara 80 sau 5 ko sau 10 ko fiye da haka yana ibada kaga wannan ba karamar baiwa bace ba karamar garabasa bace kuma ba a ko ina ake samun ta ba sai a cikin goman ƙarshe na wannan wata na Ramadan watan azumi wanda kuma Allah ya ƙara tabbatar da cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin hakika mun saukar da shi alqur'ani ainihin wato a cikin dare mai yawan albarkoki shine daren Lailatul Qadr lallai mun kasance masu saukarwa domin a ranan ne ko a wannan daren ne ake ainihin rarrabe kowane al'amari wato ma'ana ake budget wanda zai samu kaza ko kaza zai same shi da haka muna addu'a Allah ka datar da mu ka samu dace mu yawaita ainihin wato ayyuka na alkhairi a ciki kamar ainihin sadaka kamar kyaututtuka kamar sada zumunci kamar yadda masu tambaya suka gabatar da tambaya ita wannan zakata fidda kai wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono sunna ce muakkada wato ma'ana sunna ce mai karfi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce kuma annabi ya farlanta ta ya dora ma duk wanda yayi azumi yake da dama a matsayin wajibi ya wajabta mana kuma ya dora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi dukkan musulmi namiji ko mace sannan yaro ko babba sannan bawa ko kuma da duka an farlanta mana fitar da wannan zakka wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na 10 karshe na Ramadan wanda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata sannan kuma ita wannan zakka ta fitar da kai ba kawai kuɗi ko wani abu ake fitarwa ba ana fitar da ita ne da abinci abincin kuma irin abincin da mutanen wannan gari ko wannan yanki ko wannan ƙasa suka fi amfani da shi alal misali ana fitar da ita da alkama ana fitarwa da shinkafa ana fitarwa da gero ana fitarwa da dawa ana fitarwa da dabino ana fitarwa da zabibi ana fitarwa da sha'ir da dai dukkan nau'o'i na abinci waɗanda shine ko wanda shine mafi rinjaye ga mutanen wannan ƙasa ko wannan yanki sadakan fiddaka in so shine samu bisa rinjayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma magabata to an so a fitar da ita ne kamar da su suke fitarwa tun ana sallah din saura kwana biyu ko kuma ana gobe sallah in ma bai samu a haka din ba to misali dai a safiyar sallah kafin a tafi idi shine lokaci na ƙarshe da ake so mutane su fitar da ita domin hikimar ita ce idan ka dauki danyen abinci misali shinkafa ko masara ko kuma wani abu dai da kuke ci a yankin ku wanda sai an dafa kafin a ci to kaga akwai bukatar a sarrafa wannan abin tana yiwa kuma shi wanda za a bashi din nan bai ma da kudin da zai nika ko kuma kudin da zai cefa ne don cin abincin sallah din wanda hikimar ita ce kowa ya asa masa farin ciki a cikin zuciyarsa a ranar sallah ya zama yana walwala marayu suna farin ciki da murna kamar yadda masu iyaye suke yi sannan kuma talakawa suna farin ciki da murna don sun samu abinci sun ci kamar yadda mawadata suke yi amma in aka ce an ba su bayan sallah to kaga wace murnar za su yi sannan a dubi darussa da aka koya a cikin wannan azumi din na taimakekeniya na hakuri na sada zumunci na ainihin wato komawa zuwa ga Allah sannan kuma yadda ake fitar da zakatul fitr din akwai sa'i da kuma mudun nabi da kuma ausiki wanda akalla kowane mutum guda ana fitar masa ne sai a samu in babu ma'auni din babu sa'i abin nan ausiki ko kuma shine sa abin nan sa'i din ko kuma mudun nabi to sai a samu mutum wanda yake ba dogo sosai ba kuma wada ba matsakaici mai matsakaiciyar halitta sai a auna tafukansa guda biyu ya hada misali a kamfato shinkafa a cika wannan hannun nasa guda daya guda biyu guda uku guda hudu to sai a ba kowane mutum guda sannan kuma babban mudun nan wato mudun nabi to shi kuma za a cika shi ne ciki guda shine na mutum daya misali idan aka ce mai gida yana da iyalansa yana da matansa hudu misali zai cire wa kansa da farko bayan ya cire wa kansa zai cire wa iyalansa na nufi matansa in yana da yaya cikin yayan nan koda yau aka haifi yarinya ko yaro to shi ma za a fitar masa ita ma za a fitar mata sannan kuma za a fitar da washi ga wanda yake bawa ne matukar yana da wato hali ko kuma ubangidansa shi ma zai fitar masa da wannan zakatul fitr din sannan wanda yake da hali ya fitar da zakkar ga dukiyar na nufi abincin Allah ya bashi gashi kuma yana da damar ya fitar kuma yayi azumi kawai saboda kashi ko bakin ciki ko tsabar rowa yake fitarwa to shi wannan ana ma gwada cewa na daga cikin alamar rashin karban aikin sa na ibada da haka muna fatan Allah ya tsare mu sannan kuma cewa menene matsayin wanda ya azumi bai iya zakatul fitr ba wato zakan fidda kai to dama kamar da aka yi bayani ai akan bada ta ne ga waɗanda suke masu rauni ko mabukata kenan wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara ya kai azumin amma Allah bai hore mishi abin da zai fitar ya bada zakan fidda kai da shi ba to kaga wannan shi kansa ya san bai da shi kuma babu inda zai nema ya samu dan haka yana daga cikin wadanda za a ba su su ma su yi bukin sallah suna masu farin ciki tare da sauran ƴan uwansu al'ummar musulmi sannan waye kamata a bayar zakar to duk waɗannan bayanan shine ana fitar da wannan zakar ne kamar yadda muka yi bayani ake bada ta ga mabukata na farko tukunna a dubi mutumin da bai da abincin da zai ci a gidansa sannan kuma wanda yake akwai marayu su ma ana ba su sannan masu rauni ta hanyar tsufa ta yadda ba su da mataimaka su ma duka ana ba su sannan kuma idan al'umma ta kasance a wadace take to har yanzu dai ba za a ce za a daina fidda zakkan ba dan haka za a nemi waɗanda suka fi bukata ko kuma ma akan nemi waɗanda misali in su ne mafifita to waɗanda suke kasa da su wanda su abincin da suka tanada bai kai su yi amfani da shi su ci daga yau har zuwa kwana guda ko kuma kwanaki kidayayyu ba game da tambayar da ake cewa menene muhimmancin bude baki da ake yi da alkama a ranar sallah karama to babu shakka yawanci bisa al'ada zaka ga ran da aka ce yau an waye gari za a tafi sallan Idi a ranar karamar sallah wato Eidul Fitr zaka iske yawanci mun taso sai kaga bisa al'ada ana raba alkama akalla kwaya bakwai ko kuma dai kasa da ko kuma abin da ya samu wai sai a ce alkaman ma ba za a tauna ba hadiya za a yi to wannan gaskiya al'ada ce ba wani abu ne wanda yake da nassi wanda yake sarihi wanda yake ya bijiro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga haka za a yi ba amma dai abin da yazo cikin nassi tabbatacce shine ranar da aka ce rana ce ta sallah wato ma'ana safiyar sallan Idi na azumi shine ita ce karamar sallah ko kuma salatul fitr Idul Fitr to akan bukaci a ci abinci ne a koshi ta yadda dai ba zai takura mutum ko kuma ya hana shi walwala ba da safe tun kafin aje Idi din za a ainihin ci abinci sannan aje masallacin Idi saboda haka abinda ake yi kenan sannan kuma ba wai cin abincin ba kawai a'a duk abinda aka yi na farko bayan an yi wanka ko an ci abinci din za a yi wanka wanka ta ainihin wato ibada wankan tsarki kamar yadda ake wankan janaba duk sifofin su ɗaya ne sai dai wajen niyya wannan sunna ce mai karfi mutum zai yi ya sa tufafin sa sababbi in Allah ya hore masa idan kuma bai da su to ya sa abin da ya sawaka ya shafa turare sannan an so ya ainihin wato riki wata yar sanda ko kuma wani abu dai a hannunsa in ta samu yana dan dogarawa da shi yana tafiya da shi sannan in ya tafi masallacin a hanyar da ya tafi to an so inda hali ya canza hanya wajen dawowa sannan kuma in ya isa masallacin to tunda ita sallar kanta nafila ce to ba a yin wata nafila kafin ta wato ma'ana mutum kafin zuwan liman yace bai rayi ya tafi til masjid a ranar Idi ba a yi sai dai kawai yazo ya zauna kafin ya tafi din kuma yana kan hanya yana ɗan kabar barin sa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd har ya isa masallaci ya zauna sannan da liman ya zo ba a tada ikama sai dai a miƙe kawai ayi kabaran harama sannan ayi kabarorin da suke biye ma wannan liman ya jagoranci mutane salloli raka'a biyu sannan bayan ya yi da sallar yayi sallame to sannan kuma ya ainihin gabatar da huduba wa al'umma musamman halin da al'umma take ciki a wannan yanayi da kuma abin da ya shafi muhimmancin ayyuka na azumi da aka yi muna fata Allah ya sa wato mu dace da waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata ya kuma karbi dukkan ibadunmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin shugaban majalisar malaman Izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja wakilin malaman Bauchi kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da producer mu Salaman Abu da kuma engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
masha Allah an gaida Ibrahim Ka Almasi Garba to masu sauraro sai a mana afuwa a babisa dalilin karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba kuma da haka ne za mu nade tabar mashirin a daren yau Asabar sai a kasance da mu gobe da safe domin jin wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dada da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza da ma engineer mu ne yanzu Patrick Deya ni Aisha Mu'azu nake muku fatan kwana lafiya ma assalamu.